sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim ka almasi garba ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 25 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da Kano labarai.
To Ibrahim, ɗan kasar Burtaniya da suka rage a Sudan sun koka da cewa gwamnatin kasar su bata ba su bayani kamar yadda ya kamata a game da shirin kwashe su daga Sudan. A yau Talata Najeriya za ta fara jigilar kwaso dalibai wato rukunin dalibai ɗan kasar na farko daga Sudan. Tsohon sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya kai wa sojojin Myanmar ziyarar bazata inda ya wakilci wani rukunin dattawa da suke kokarin wanzar da zaman lafiya da kuma tabbatar da ƴancin ƴan adam a faɗin duniya.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za mu sake tabo halin da ƴan Najeriya ke ciki a Sudan inda sojoji da askarawa ƴan sa kai ke fafatawa.
An ɗauki kowa sai mu kaɗai a ƙarshen kowa ya san Najeriya muna da kuɗi da an yi mutum zama mu aiki amma mu ne a gabari na ƙarshe wannan wata iliyar musifa.
Sannan za a ji wani abu kan shirin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na komawa da wura a ƙarshen wa'adinsa. Kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro barkanku da asuba, ga cikakkun labaran duniya. An yi nasarar kwashe ɗaruruwan mutane ƴan ƙasashen waje daga Sudan yayin da faɗin da ake ci gaba da gwabzawa yake barazanar jefa ƙasar wacce take nahiyar Afirka cikin ruɗani. Gwamnatocin ƙasashen waje sun yi amfani da kayayyakin yaƙi domin kwashe al'ummominsu lafiya, cikin su har da Faransa wacce take amfani da sansanonin sojin musamman ta da ke makwabciyar ƙasar Djibouti daga inda ake kwashe mutanen. Burtaniya ta aike ɗaruruwan sojojinta daga ainihin sansaninta da ke Cyprus wajen kwashe jami'an diplomasiyarta daga Khartoum. Duk da shirin gaugawar da ko wato ba komai ne ke gudana smooth ba, domin kuwa 'yan Burtaniyan da suka rage a Sudan sun koka da cewa gwamnatin ƙasarsu bata ba su bayanai kamar yadda ya kamata a game da shirin kwashe su. Duk da hakan, ƙasashe da dama suna daɗa ƙaimi wajen tabbatar da kwashe 'yan ƙasarsu. To yayin da kasashen yammaci ke kwashe mutanensu, hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya NEMA a jiya Litinin ta ce hukumomi sun kammala shirin fara kwaso rukunin ɗaliban Najeriya na farko 3,500 daga Sudan wanda za ta fara da safiyar yau Talata. Daraktan ayyuka na musamman a NEMA Onimudi Bandele ya shaida wa muryar Amurka ta wayar tarho cewa za a kwashe ɗaliban cikin motar safaci zuwa Cairo, sannan a kwaso su Najeriya cikin jirgi. Rikicin neman karbe madafin iko tsakanin sojin Sudan da mayakan sa kai na SRF ya kai ga fara fada a ranar 15 ga watan Afrilun bana a Khartoum, babban birnin kasar. Jami'ai sun ce sama da mutum 400 sun rasa rayukansu, kana dubbai sun jikkata. 'Yan Sudan da 'yan kasashe da dama suna gujewa rikicin, to sai dai akwai miliyoyin mutane da suka buya a gidajensu da kuma makarantu. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya gabatarwa shugaban Russia Vladimir Putin mafita a game da safarar hatsi ta tekun Maliya. Guterres ya bada shawarar tasa cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban ƙasar ta Russia akan ingantawa, tsawaitawa da kuma faɗaɗa yarjejeniyar da za ta bada dama a yi safarar hatsi lafiya daga Ukraine ta tekun Maliya, a cewar wani mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya a jiya Litinin. Bayan da Guterres da ministan harkokin wajen Russia Sergei Lavrov suka gana a birnin New York, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Russia Maria Zakharova a jiya Litinin ta ce an kasa cimma matsaya a game da wata yarjejeniya tsakanin Moscow da Majalisar Dinkin Duniya a game da sayan hatsi da wato takin Russia a kasashen waje. Kana akwai batutuwa da dama da za a tattauna tsakanin ministan harkokin wajen Russia Sergei Lavrov da sakataren Majalisar Dinkin Duniya Guterres. A bisa wani rahoton majalisar wato mujallar The Financial Times a jiya Litinin, tarayyar Turai da Japan sun ki amincewa da shawarar da Amurka ta bayar na kasashen G7 su haramta sayarwa Russia hatsi.
To an jima kadan Aisha za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda rahotanni ke nuna cewa ɗan kasar da suka makale a Sudan inda sojoji da dakarun sa kai ke gwabza kazamin fada ke fama da matsaloli akasari masu alaka da jinkirin kwaso su zuwa gida Najeriya sani malin fashi gare ka
wato abubuwan da ke faruwa na tashin hankali a Sudan inda yake tsakanin kwanaki 3 da 4 da suka wuce an kashe mutane fiye da 100 wanda yake kowa yana jin jiki da bangaren ɗan tawaye sojoji da suka kafa kansu da kuma bangaren gwamnati wanda ba a ga maciji
kana ganin akwai sa bakin kasashen waje
Allah hakikan gaskiya akwai makircin kasashen waje wato ai Sudan a fahimta na kasa ce wanda suna zaune lafiyar su a lokacin da aka yi tarikici tun amma abin da bai kazanta kaman yanzu ba wato an musu mai injizakan turuwa ne an kai su an baro su ko kuma wannan ce shine yake so ya shugabanci wannan ce shi yake so akwai kabilanci sosai a cikin wannan tsagoranta wannan rikici da suke yi
akwai masu alakanta wannan yakin da shirin da Rasha ke yi na girki sojoji kana ganin haka ne ko ko dai kawai dai zaci fadi ne
babu takamaiman gaskiya a cikin jawabi da bayanai da ake yi ikirarin cewa Rasha na neman su girke dakarun su a wajen ba tabbas a ciki amma ba wanda ya san gaskiyar wannan al'amari tunda yake komai suna yin shi a kudindine ne lauje cikin nadi
mecece makomar wannan yakin
wato abubuwan da ke faruwa na tashin hankali ya munanta a Sudan an kashe mutane an jikkata an yi musu mai injizakan turuwa an kai su an baro su to sauran kasashe ma a nahiran Afirka wanda suke neman su balle su bar kasar da suke ciki karshen alewa kasa abinda zai faru kenan isu su duka kashe junan su ba jituwa ba yadda ba amincewa wannan ce ba shi ciki wannan ce ba shi to duka gigimin da zai taso kenan a waɗannan kasashe namu na Afirka wanda suke neman su ce sun fita a cikin kasar da suke
to sai amana aikin gafara ba rahoton da muka yi niyyar kawo muku ba kenan sai a shirmu na hantsi za a ji wannan rahoto na halin da yan Najeriya ke ciki da ke dan saba da jinkirin kwaso su zuwa gida Najeriya wannan rahoton mu ne da ya gabata muka saki kawo muku cikin kuskuren matsalolin na'ura to ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya
Amurka a jiya Litinin ta kakaba wa manyan jami'an Iran hudu takunkumi waɗanda ta ce suke da alhakin zalunci da danniyar masu zanga-zangar da ta barke a bara na kin amincewa da kama wata matashiyar da ta mutu a hannun 'yan Hizban Tehran domin ba ta sanya hijabi ba. Amurkan ta kuma kakaba wa wani jami'i na biyar takunkumi wanda ta ce ya hana kafafen labarai na yanar gizo watsa labarai kana ya sawa 'yan jarida da masu adawa ido. Wannan shine karo na 11 da sashin wato na sashin Baitulmanin Amurka ya kakaba wa jami'an Iran takunkumi wanda ke da alaka da mutuwar matashiyar nan mai shekaru 22 Mahsa Amini. Wannan matakin yayi daidai da wanda Burtaniya ta dauka akan manyan jami'an na Iran. An kuma kashe daruruwan Iraniyawa masu bore akan titina tare da wasu 'yan tsiriru jami'an tsaro da 'yan sanda. Daga ƙarshe tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya kai wa sojojin Myanmar ziyarar bazata inda ya wakilci wani rukunin dattawa da suke ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da kuma tabbatar da 'yancin 'yan adam a faɗin duniya. Kafar talabijin ɗin ƙasar MRTV ta ce Ban wanda ya kasance mataimakin shugaban dattawan ya gana da babban shugaba wato shugaba janar Min Aung Hlaing. Kana sun yi musayar ra'ayoyi a game da halin da ƙasar take ciki. Myanmar ta kasance cikin tashin hankali tun bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin zaɓaɓɓiyar shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi a shekara ta 2021. Rahotanni sun bayyana cewa Ban bai gana da Suu Kyi ba a yayin ziyarar tashi. Nelson Mandela ne ya assasa wannan majalisin a shekara ta 2007 kuma galibi wato ya kunshi tsofaffin shugabannin duniya ne kungiyar bata fitar da wata sanarwa game da ziyarar ta ban ba
Tsakai da Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya kamar yadda ba a rasa ji ba a rahotannin mu da suka gabata shugaban Najeriya na daukar wasu matakai irin na bankwana bayan cikar wa'adin mulkin sa daga cikin su har da neman afuwa daga yan Najeriya matakin da ake wa fassara iri-iri kan wannan da sauran abubuwa masu alaka wakilin sashin Hausa a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya hada mana wannan rahoton
A duk lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya samu damar ganawa da rukunin jama'a daban-daban yakan nuna musu dokin sa da zai koma gida daura domin ya kula da dabbobin sa kuma ya zauna da al'ummar su dadin dadawa shugaban Buhari yana amfani da wannan damar da yake ganawa da mutane gurin nuna irin muhimman ayyukan da ya na tarihi a Najeriya musamman tsara zabe na gaskiya da adalci wanda yace ya tabbatar ɗan ƙasar Najeriya za su kare shi domin tabbatar da an ce lagwada ta demokradiya bisa tsarin da ya gabata da gaskiya da adalci a gurin zabe dadin dadawa shugaba Muhammadu Buhari yana roƙon ƴan Najeriya da duk iya batawa a lokacin da yake gudanar da mulki da ayafe shi to wannan magana fa ita ce ta jawo cece kuce kware da gaske wasu suna ganin bai dace shugaban yayin wannan roƙon ba yanda wasu kuma suke ganin cewa ajizanci na mutum ya kamata shi haka Mallam Garba Shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnati ya bayyana min cewa lallai shugaba Muhammadu Buhari shina da hujja na shiga batar da ayyukan da yayi wa ƴan Najeriya na alkhairi da kuma roƙon su yafiya idan ya masu ba daidai ba
duk wannan bayani da aka ce an yi na afuwa da ya noma ba inda yake gale yayi ko ya saba duka ko na magana ce ta irin nauyi da yake kan shugabanci musamman kuma idan aka duba a inda yayi wannan jawabi taro ne na sallah na al'ummar musulmi da kiristoci ma gabaki daya shi ko shi ne na addini kowa ya san cewa nauyi ba karami ne akan shugaba ba ba lallai ne shugaban kasa wari ko kowane shugaban kasa ma da kansa zai je ya keta ya yanzu kowanne ne ya Allah mai karɓar haraji ne ko mai cikin rashawa da cin hanci wanda ke karɓar shin gwamnatin ka ya je ya yi wani abu da shin adalci a dokoki na addini in ka duba za ka cewa kai shugaba kai ma baka da mafita akan irin wannan abu ba shi yana da kyau ka nemi afuwar da laifin da ka san kai da baka yi ba da fatan ko ƴan Najeriya din za su duba su yashe maka
a waje daya Malam Aminu Dahiru mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun a Najeriya ya yi min tsokaci akan abin da ya fahimta dangane da wannan roƙo na yafiya da shugaba Muhammadu Buhari yake yi inda yake cewa
akwai gwamnonin ma da suka nema kamun shi kan ya nema akwai gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Rufai dab da lokacin zabe kusa ya fito ya ga mai jihar Kaduna cewa wasu matsaloli da ake tunanin cewa sun faru ya fito yace ilele ya amsa yayi laifuka gashi gashi dai yayi yace shi ya aikata wannan laifi amma yana nema a yafe masa a gafarta masa wasu da yawa wannan maganar ta da ya riga ya fito din ya faɗa din ma sun tausaya wasu ma da ke ganin cewa ilele yayi laifin kamar daga yayin wasu sun yafe wasu kuma sun ce ba su yafe din ba haka kuma gwamnan jihar Kano shi kan Abdullahi Umar Ganduje a cikin azumin nan ya tara malamai lokacin da aka yi karatuttuka ya fito nuna musu tafa wa'adin mulkin hifa ya zo karshe da haka yana neman al'ummar jihar Kano su yafe masa akan irin abubuwan da ya musu shi ma kuma ya yafe abubuwan da aka riga kai mishi shi kan shugaban kasa Muhammadu Buhari ma ya fito ya nemi a yi ma wannan yafiya a matsayin inda mulkin sa ya zo karshe din nan ba laifi bane kuma kamar yadda muka san mulki dama nauyi ne to ina ganin wannan kusan dama ce da shugaban kasan ya samu kuma yadda ya roka don wasu zasu yafe lallai kam na san wasu ba za su yafe din ba
Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja Nigeria
to a kai da Umar yanzu kuka shirin mu na gaba
haka mai wuya
da ba don shi shugaban kaddamar da zabe a Nigeria ya dauki mataki a gaggawa akan lokaci ba da an kawo mana fitina a jihar Adamawa mutumin da yazo yi wannan abu ba mutumin Adamawa bane bai da dan uwansa bai da iyayensa bai da dottabansa anan bai da kowa anan shi don haka duk wani wuta da ya hura a Adamawa duk wani irin fitina da aka yi a Adamawa ba zai shafi rayuwarsa ba
Thank you. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadoma da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wace ina barista Hudu Yunus Ali ne ya shiga mutumin nan da ya cinna wutar siyasa a jihar Adamawa ya jami cece kuce a kusan Najeriya baki dayanta lokacin da yayi sauri ya tabbatar da cewa ko kuma ya ayyatar da cewa Aishatu Binani ce ta lashe zaben da aka saki a ranar 15 ga watan Afrilu wanda zaben gwamnati kenan wanda daga baya hukumar zabe ta Najeriya wato INEC ta dawo ta canja ta ce a'a ba Aishatu bace Ahmadu Umaru Fintiri ne gwamnati da ke ci yanzu ya saki lashe zaben zai ci gaba da zama gwamna kamar yadda muka sani INEC ta dakatar da shi Hudu har ma ta nemi shugaban yan sandan Najeriya da yaje ya farauto shi ya hannanta shi a gaban hukuma to kafin mu ci gaba da muhawarar mu ta yau bari mu ji wasu ra'ayoyi game da wannan al'amari
Umaru Ahmadu Fintiri of PDP having satisfied his prime minister ya ba shi da amina
Professor Muhammad Mele kenan lokacin da yake ayyana wanda yayi nasara a zaben gwamna a jihar Adamawa Dr. Aliyu Idihon wanda ke zama wakilin jam'iyyar PDP a dakin tattara sakamako ko ya yaji da wannan sakamako
mun gode Allah mun gode Allah subhanahu wa ta'ala kuma a Najeriya akwai soran hope Najeriya bata lalace kamar yadda mutanen APC suke sama za su lalata ba. Najeriya kasa ne mai doka, kasa ne wanda za a bi tarwarkin doka.
Wakilin jami'ar APC dai bai samu halartar ɗakin tattara wannan sakamakon ba. Hakan ya sanya na tattaunawa da wani dattijo na jami'ar APC kuma mai gwagwarmaya a siyasar jihar Adamawa, wato Honorable PP Elisha. Shi kuwa cewa yayi
muna mamaki akan cewa aka sake dawo aka ce an juye abin da shi ya faɗa. Wannan tsarin dokan kuma ya kamata a gane duka duniya kafin ai wannan electoral acte da yaje gu majalisar dalibai 109 suka yadda yaje gu majalisar wakilai 360 suka yadda aka tura shi a minister na shari'a shi attorney general ya duba ya yadda sanan ko ya nika shi ga shugaban kasa ya rambada ma wannan dokan hannunsa to zamu yi mamaki tunda wannan dokar tace in yayi fushi ba mai canjawa to ya aka yi ita kuma hukumar zabe ta karanta tana saba dokar zabenta
haka to wakilin mu dake can Yola Salisu Lado Garba ya gayyato manyan yan siyasa guda biyu wato Salihu Baba Ahmed na jam'iyyar APC da kuma Abdulrahman Babboyi na jam'iyyar PDP domin su yi muhawara kan wannan al'amari malamai mu ji
Salihu Baba Ahmed bari mu fara gare ka akwai turka-turka da yanzu ta kunno kai a jihar Adamawa wadda yanzu kusan za a ce ita ta dauki hankali a ma duniya gabaki daya yadda ana tsaka da zabe bayan an ida kammala ana karban sakamako sai kuma gashi ainihin wato hukumar zabe commissioner ta ya ayyana yar takarar ku a matsayin wadda ta yi nasara wannan bai zama muku da wani iri ba haka
to ka ce turka-turka ni a wurina ba turka-turka ba ni don na ganin wannan shine siyasa ba akai ba yanzu aka fara ba ko a kasashen da suka fi mu ci gaba a harkar siyasa haka ake siyasa wani kila a matsayin ka na dan jarida kai ka ga shi turka-turka mu ko muna ganin shi wannan damun haka abin ya gada haka siyasa take haka kuma yanayin zabe yake kawai magana a baganan zabe da sakamakon zabe a matsayani na dan jam'iyyar APC da kuma dan Adamawa dan Najeriya ba hukuma da take da haƙƙin zartar da zabe mun da hukumar zabe in zakumar zabe ta ce yau Aishatu Dahiru Binani ta fadi falilahi alhamdu sai da wurin mu binciken menene ya aka yi ta fadin in muna da wasu hujjoji mu je kotu in babu mu rungumi kaddara in kuma ta ce ta ci sai mu rungumi kaddara don a ita tace Buhari ya ci yau yayi kusan shekara 7 da rabi wannan hukuma ita tace Bola Tinubu ya ci wannan hukuma ita tace shi kanshi Fintiri shi ya ci ya kasance gwamna yau shekara 3 da rabi to don haka in hukumar zabe ta ayyana abu ni Salihu Baba Ahmed ba daidai bane a gare ni yau in ce abinda hukumar zabe ta yi ko daidai ne ko ba daidai ba
to akwai bayanai da ake ta faɗi wannan hukuma wadda ke da haƙƙin ayyana sakamako ba shi ayyana sakamakon ba shin kana ga wannan bai biyo ta wani bayan baje ba
a to da ni da kai duka mun sani kai dan jarida ne ya kamata kana da ilimin wayannan abubuwan din an ce returning officer ne wannan siyasan nan saboda shekara 30 da wani abu na tsaya zabe so hudu na ci so biyu na fadi so biyu na san su returning officer ina gani a lokacin jega professor jega ne aka fara yin shi a dauko professor ko wani malamin jami'a kawo shi amma hakkin zabe commissioner zabe shike da haƙƙi ya gabatar da zabe kuma akwai dokokin da ya nuna cewa ma koda ma wani jami'i ne a hukumar zabe wanda aka ba haƙƙin yin hakan ya da iko yayi professors din da ake kawowa ban tsammani ba ko dake ga abokin tattaunawa na lawyer ne wanda zai mana cikakken bayani akai ban tsammani akwai dokan da yace dole professor return officer shike da haƙƙin gabatar da sakamakon zabe ba shi electoral commissioner shine wanda shugaban kasa ya rattaba hannu wajen za wurin bashi appointment na wannan matsayi su hukumar zabe mutumin da shugaban kasa ya ba wa ya sa hannu wajen nada shi shi ya kamata ya gudanar da zabe kuma akwai dokoki da yawa wanda ya nuna cewa ba lalle bane sai returning officer ko sai ma rec wani babban jami'i a hukumar na iya gabatar da zabe yawa
to bari mu dawo gare ka Abdulrahman Baboy wannan batu da Salihu Babamad yayi yayi ka fahimce shi ne baka tunanin kamar ya faɗi abinda su suke bukata ne wannan hukuma ta yi musu
to na farko dai mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya bamu wannan dama lamarin zabe a Najeriya ba yau aka fara ba kuma inda ya faru a Adamawa abu ne wanda ba taɓa yinsa ba a ko'ina a Najeriya ya ba wa mutane mamaki ya tsoratar da mutane a hukumar zaɓe an kafa ta bisa ga tsarin mulkin Najeriya sannan majalisa tarayya ta kafa mata dokokin gudanar da zaɓe wanda ake ce da shi electoral act wannan electoral act din nan da kuma akwai guideline na commission din don haka waɗannan su abubuwa guda uku da na lissafa nan su ake amfani da shi ake yin zabe kowa ya sani an yi zabe na farko a jihar Adamawa wanda wannan zaben da aka yi tsakanin PDP da APC a jihar Adamawa PDP ta samu local government 13 APC ta samu local government 8 kuma mutanen Adamawa sun sani akan cewa akwai senators ɗan majalisar dattaban Najeriya guda uku ake zaben su a Adamawa biyu daga cikin uku PDP ta samu akwai ɗan majalisar wakilai waɗanda su takwas a Adamawa bakwai daga cikin takwas nan jam'iyyar PDP ta yi nasara akwai ɗan majalisar wakilai na jiha cikin 25-16 suka PDP ta yi nasara don haka wannan ya nuna maka jam'iyyar PDP a jihar Adamawa ita ce jam'iyyar da mutanen Adamawa suke yi sannan an zo zaben gwamna da aka yi zaben gwamna kamar yadda na faɗa da farko mai girma gwamna Ahmadu Umaru Fintiri ya samu ƙuri'u 422 da yankai sannan tun farko kenan APC ta samu 381 da yankai sai aka ce ƙuri'un da suka rage nan wanda aka yi counseling su ne 36,000 dole a sake komawa a yi takararsu a samu waɗannan ƙuri'u shi ake cewa inconclusive to ƙuri'u 36,000 nan su aka dawo hukumar zabe ta bi tsari nata kuma ko ina an riga an sani commissioner zabe na jiha dalilin yana zaune a jihan don gudu dangantakansa da mutanen siyasa na jihan shi yasa ake kawo baki don su zo su yi adalci so hukumar zabe ta kafa waɗanda za su zo su kaddamar da wannan zabe suka zo Adamawa suka zo suka raba kayan ayyuka jami'an jam'iyyu suna nan jami'an tsaro suna nan aka tafi aka je aka yi wannan zabe wanda ake ce da shi rizal da aka yi zaben nan kuma aka gama cikin local government 10 da aka samu jam'iyyar PDP ta samu local government 7 a cikin 10 sannan 3 APC ta samu sauran local government 10 da za a dauko a zo a hada da 10 da aka karba sannan a samu sakamako kuma abun mamaki mutane 36,000 da ake nema a wannan zabe kwata-kwata mutane ba su kai 20,000 suka fita suka yi zaben nan ba don haka a waje wanda ya rage aka yi don haka in aka dauki 20,000 din ma aka ba wa APC ba za su kai labari ba tunda akwai 31,000 yana zaune
ka fahimta to yanzu kuma da aka zo aka yi zabe 10 din 7 PDP ta samu nasara 3 APC ta samu so don haka bayan an yi an karbi 10 jami'an nan duk suna zaune karfe 11 da wani abu sai aka yanke hukuncin cewa tunda babu fitina babu matsala babu kome gobe da safe mu dawo karfe 11 idan muka dawo karfe 11 sai mu karbi 10 da ya rage sannan a bada sanarwa akwai wadanda wanda ake ce da shi returning officer and collation officer collation officer nan mai tattarawa returning officer kuma mai gabatar da shi din zai sanar wanda ya ci zabe shine yake da hakkin yin wannan abu a tsarin dokoki na kaddamar da zabe a Najeriya so don haka sun tashi da daddare sun tafi sannan commissioner rec na Adamawa Yahudu ne ko Hudu ne ake kiransa
Yahudu din Sa'ari
to me bambanci da Yahudu shikenan sai da safi karfe 9 ba 11 da aka yi ba yazo ya shiga ya tattara waɗansu mutane ya bada sakamako yana gama bada sakamako da majirgi na jiransa aka je aka shiga jirgi aka tafi Abuja matsalan shine uri un local government goman nan kan ba mutanen Adamawa bane ba hukuman zabe ne ta tura mutane aka je aka yi zabe a wurin ba ba za su karbi sakamako da aka yi ba so don haka abin ya tayarwa mutane hankali da ba don shi shugaban kaddamar da zabe a Najeriya ya dauki mataki a gaggawa akan lokaci ba da an kawo mana fitina a jiyar Adamawa mutumin da yazo yi wannan abu ba mutumin Adamawa bane bai da dan uwansa nan bai da iyayensa nan bai da dottabansa nan bai da kowa anan shi don haka duk wani wuta da ya hura Adamawa duk wani irin fitina da aka yi a Adamawa ba zai shafi rayuwarsa ba
to a gaishe ku to Allah ya kama rana wato zamu zo mu ji me tasirin wannan abin da ya faru a Adamawa akan sauran zabubbuka a Najeriya musamman a jihohin da ake da cece ko ce da ya rage ba warware ba game da zaben gwamna sannan kuma zamu ji suwaye muhimman mutane da suka taka rawa a cikin wancan rikicin na ita Adamawa din yanzu zai a madadin su baki namu Salihu Baba Ahmed da kuma Abdulrahman Bobboyi da kuma shi wakilin namu Salisu Lado Garba ni ne Aliyu Mustafa Sokoto nake muku ban kwana daga Washington sai mun da muku rana a cikin Allah ya da assalamu alaikum
to gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
Ibrahim a takaicen an yi nasarar kwashe ɗaruruwan mutane ƴan ƙasashen waje daga Sudan yayin da faɗin da ake ci gaba da gwabzawa yake barazanar jefa ƙasar wacce ke nahiyar Afirka cikin rudani. Gwamnatocin ƙasashen waje sun yi amfani da kayayyakin yaƙi domin kwashe al'ummominsu lafiya, cikin su har da Faransa wacce take amfani da sansanonin sojin samanta da ke makwabciyar ƙasar Djibouti daga inda ake kwashe mutanen. To yayin da kasashen yammaci ke kwashe mutanen su hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya NEMA a jiya Litinin ta ce hukumomi sun kammala shirin fara kwaso rukunin ɗaliban Najeriya na farko 3,500 daga Sudan wanda za ta fara da safiyar yau Talata. Daraktan ayyuka na musamman a NEMA Onimude Bandele ya shaidawa muryar Amurka ta wayar tarho cewa za a kwashe ɗaliban cikin motar safa zuwa Cairo sannan a kwaso su Najeriya cikin jirgi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalan ɗanbaren ɗin dutse hakimin Zandam Alhaji Sarki Abdullahi saboda rasuwar Malam Umaru a huta. Allah ya jikansa da rahama amu. Haka zalika ga sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi Adamu Garkuwa da kungiyar tsafin ɗaliban GSSS Toro jihar Bauchi saboda rasuwar injiniya Mustafa Adamu Garkuwa. Allah ya rahamshi shi ma amin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wacce ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumba Hamza sai kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.